jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zangabatar to amma kun da ya gabata mun fara tattaunawa da engineer Antio Udo daya daga cikin jagororin shirin Transforming Irrigation Management in Nigeria shirin da ya mai da hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauki ga manoma wato training a takeice inda ta bayani kan wannan shiri nasu musamman kan yadda suke kokarin wayar da kan masu noman rani kan yadda za su rika kula da hanyoyin ruwa tare da haɗin gwiwar bankin duniya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya a ci gaba da kawo muku wannan hira da muke da ita abokin aiki na Muhammad Lalo ya ci gaba da tambayar ta shin ko suna kokarin fadada wannan shiri zuwa wasu jahohi
yanzu abin da muna ciki yanzu muna phase 1 na transforming irrigation management in Nigeria
project mataki ko zango na farko kenan
na wannan zango na farko in an gama wannan lafiya sai a bada a fara phase 2 za a kara state din da zamu aikin
jihohin da zasu za ku yi wadannan ayyukan ke to yanzu a yanzu kamar wadannan irin matsaloli kuke fuskanta wajen ganin kun jawo hankalin su manoman an cimma nasara
masallan da muke facing da su da lokacin da muka fara masallan da mun
fara kin ambaci cewa ana jijjifa da
ke
ban da wannan kaman kuma wace matsala kuke fuskanta
masallan is like da suna gan wannan aikin da kaman cewa aikin government ne ba ruwan su ko aikin ya lalace da lalace ba ba su kula da shi ba ba su kula da aikin the project din ba da muka fara mun fara the sensitization programs saboda ba su yadda ce lele za a wannan aiki ko an kira meeting a wasu state ba za manoman ba za su zo meeting ba za su ce wai acceptance acceptance din ne wani problem da muke samu saboda yanzu mun fara aikin so sun gan kuma sun san riban da za a samu in an gama wannan aiki
sun ga alamu akwai nasara kenan
yes sun gan ce akwai nasara suna bada support yanzu amma da muka fara suna gan project din kaman ai project na government ne kina ma ba za a gama ba amma yanzu government an canja ba kaman da ba in an ce za a yi abu lele za a yi abu kuma wannan aikin lele gwamnati sun hada kudi ba wai kudin bankin duniya kawai ba a cikin wannan kudin aikin da ana yi gwamnati sun sa kudin su kuma suna sa ido su gance an gama wannan aikin lafiya manoman yanzu sun fara canja hali a inda muna aiki yanzu gaskiya sun canja hali sun yanzu ba su jefa datti a cikin canal kuma ba kuma suna ma yaran su magana ce su daina wannan halin
haka to yanzu kamar a lokuta da dama zaki ga idan an dauko irin wannan aiki zaki ga ya kai wani lokaci shi irin wannan shiri sai a zo a daina ko an samu soyayyen gwamnati ko kuma wani abu ya zo ya gitta tsakani sai a zo a daina ya kike ganin yaraki hasashen dorewar wannan shiri
kasan project na World Bank the World Bank sun sa hannun su akwai lokaci kafin a fara project din za a bada lokacin da za a fara project din kuma za a bada lokacin da za a gama project din so dole aikin da muke yi muna aikin da lokaci ne akwai lokacin da ya kamata a gama feasibility studies akwai lokacin da ya kamata a gama design akwai lokacin da ya kamata a gama implementation
wato mataki uku kenan
shi
na farkon shi ne a gudanar da bincike
so planning first
shi ne na yiwuwar aiki
planning an gama planning a shiga feasibility studies
an gama sai a zo a ga yiwuwar shi sannan sai a zo kuma a aiwatar
yes
kuma
yes kuma in implementation din you have also a time frame which you work with you have targets to achieve
kana da wa'adi kenan ku da ku so a cikin wannan buri okay
so ba kaman ba wai project din an fara lokacin da mun ga dama mu gama gaskiya wannan ba haka ba. Kudin is tied to time. And dole za aiki the time din. So za a gama aikin kuma we are hopeful that with stages da muke bi yanzu za a gama aikin.
To kuna fatan cewa yadda kuka abubuwan suke tafiya akwai alamun da ke nuna cewa
lallai
za a kammala wannan aiki. Wani kira zaki ga manoma musamman waɗanda suka mai da hankali wajen yin noman rani, kamar ku wani sako da ke so ki gaya musu?
Ina so su ba da haɗin kai da goyon baya akan wannan aikin da an fara. Yanzu magana security Turawa suna tsoro. Mutanen da suna aiki yanzu suna tsoro ce kidnappers za su zo su kwashe su
masu satan mutane.
Manoman da mutanen garin da ana wannan aiki in sun ji komi da zai sa su contractors da consultants a samu matsala su gudu zuwa office na project manager su ba da bayani. Kuma mun ina so du manoman su shiga kungiyar manoma saboda su samu aikin taimakon aikin da za a bada.
Injiniya Antia Udo kenan, ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin training na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Masu rarro anan miki karkashin shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da bakuwar tamu Antia Udo da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.